wasu ma'aikata kenan kerera taken ma'aikata da kuma yan fafutuka a bikin ranar ma'aikata da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya. A Najeriya dai bikin na bana ya zo ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta kasa wato NLC ta gabatarwa gwamnatin Muhammadu Buhari dake cika shekara guda da hawa kan karagar mulki a wannan wata bukatan karin albashi na mafi karanci na naira 56,000 a maimakon naira 18,000 da doriya da tsohuwar gwamnatin tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan ta amince. Albashin da kuma har yanzu wasu gwamnatoci na jihohi ke jan kafa wajen biyan sa.
Daga Lagos kuma sai jihar Niger, su kuma ga matsalar su kamar yadda shugaban kungiyar kwadagon jihar Idris Yaya Ndako yake fada wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari.
Alin da ma'aikata jihar Niger suke yanzu gwamnatin ta jihar Niger ta kawo wai mai suna for certain Sally Tibo, kuma yanzu da nuna magana da kai haka akwai ma'aikata fiye da 1,000 ba sama albashi kuwa.
To amma baka ga kamar aikin tantance ma'aikatan ne dan a gano na jabu.
Tunajabu da aikin ta dama an kawo ta ne ta yi aiki a February kawai.
To amma tun da kai ga tana aiki ai ba laifinta bane gwamnatin da ta sa ta yi shine zabi.
Shine muna ga ma gwamnati kenan wanda ta zabi cikin biyu. Ko mu ma'aikatan jihar Niger ko Sale Tibor.
Ga abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa dangane da aikin tantance ma'aikatan.
Ta wajen tantance ma'aikatan gwamnati duk da cewa bamu gama ba, amma wanda muka sashi aikin ya nuna cewa akwai rashin gaskiya da yawa a ciki. Akwai mutane da suna karɓar albashin da bai kamata su ansa ba. Sannan akwai wasu kwata-kwata bai kamata suna da albashi ba suna ansa albashi. Akwai wanda ya kamata sun gama aiki harin suna aiki. Muna biyan naira biliyan 2 da miliyan 200 duk wata. Duk da cewa ba a gama ba, amma dai da duk alamun cewa kudin nan in mun gama za a rage a kudin albashin nan. To saboda yanzu ake aikin dole za a samu matsaloli. San in aka gama tantancewa gaba daya, to ina ganin maganan delay ta wajen biyan albashi ko kuma yankewa babu.
Daga jihar Adamawa ko da jihar Taraba, ma'aikatan sun shaida wa Ibrahim Abdulaziz cewa ne
kaman mu Adamawa musamman kaman biyan gratuity ba a biya. Sannan a yanzu haka salary da girage samu. So abun ya shiga mana, mun muna so yayi mana gyara ya duba yanayin abun da yake cikin siyasa muna kuka.
Ina kuma tsaya kuma da wayanda suke ake gidajen su na haya don Allah da Annabi su kara musu hakuri. Tunda dai yanzu kwana mun ji cewa shugaban kasa yace zai tallafa goro ina samu biya wayannan hakokin nan.
To yanzu bari mu tsallaka jamhuriyar Niger domin jin suma ya ma'aikatan nasu suke ciki. Sulaiman Mun Barma da Tamar Abari duk sun aika da rahoto. Bari mu fara da Sulaiman Mun Barma.
To shin ko cikin wani hali sallar ta riske ma'aikatan kwadagon jamhuriyar Niger a bana? Malam Kaka Mai Tawaya Usa ne a hadaddiyar kungiyar kwadago ta USTN.
Ma'aikatan Niger suna cikin wani halin da kudin da aka ba su ba masu isa suna ba na rayuwarsu na yau da kullum. Suna son kai ga wani tsadar rayuwa ta yi bisa a kasar Niger su ga wanda za a yi a sauƙaƙa musu wannan tsadar rayuwa. Kasar Niger tana cikin da waɗanda in ka tayar taya sai ka yi wata uku yakin a baka albashi. To gwamnati ya ɗauki alƙawarin zai maido su wata zuwa wata. To akwai wannan kuka ana son a ga wanda za a yi a ciwo kan shi wanda za a ba kowa albashin shi in ka tayar taya wata zuwa wata.
Bayan shekaru sama da 25 na mulkin demokuraɗiyya a jamhuriyar Niger, har yanzu matan ƙasar na fuskantar koma baya a game da batun ƴancin mata ma'aikata. Kamar yadda Madam Shaibu Hajiya Hassana ta koka a kai.
Kana gani duk inda ake naɗe-naɗe ma'aikata mata ba su da yawa. Wannan ko bai yi ba. Mace in tana diploma cikinta ya kamata wanda an ka ɗauki namiji ita ma a ɗauke ta. Ma'aikata da yawa sai ka ji saboda mata na haihuwa sai ka ji an ce ba a lokacin su aiki. Wannan matsaloli ne da yawa. Kuma halla yau sanjika da muke mata babu su da yawa a wadda. Saboda mace in kin shiga sanjika sai a ga ke biki da daraja.
Kamar kowace shekara a bana ma hukumomin kasar Nijar sun yanke shawarar bayar da lambar yabo ga ma'aikatan da suka yi abin a zo a gani a fannin aiki.
To ita ma Tamar Abari ga abin da Mamman Galadima shugaban ma'aikatan da magaran ya shaida mata.
Kiran mu ga magabata su tsaya su nutsu gaskiya su kiyaye duk wata matsala wadda take in ta shahi ma'aikaci ko ta shahi talaka ta shahi kowa da kowa. Kamar magana ta albashi ya tabbata tunda in babu albashin nan kenan tattalin arziki na jihar ya tabarbare ya lalace.
Mu dai a gaskiya sallah wannan dan ka a ce bamu huto ba sina sai mu shi nan lakwal dan ka a ce bamu huto ba shi yasa haka nan muka rurruwa muka huto defile.
ba mai cutar ruwa.